Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakubu Makere ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan lokaci na yau Juma'a, babbar rana, 5 ga watan Maris shekarar 2021. Da fatan an sauko Juma'a lafiya. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a kasar Myanmar. Haka an samu wata karamar tsunami a kasar New Zealand. Za kuma a ji cewar hukumar lafiya ta duniya ta buƙaci da gudanar da binciken cin zarafin bil'adama a kasar Habasha.
To kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji cewa yau Najeriya ta fara bada rigakafin COVID-19.
Mai mana ma alhamdulillah. Wallahi na ji lafiya kallo saboda kaga a duniya riga nuna kowa mutane da su samu ba wani da ma ba mu ga wasu da suka fadi ba mu ga wasu da suka ciwo kai ba to sai da kaga wannan ban wani karfi wani ba ciwon kai ba ciwon jiki ba ciwon komai.
A jamhuriyar Niger kuma ana ci gaba da matsawa gwamnati da kamfanonin sadarwa lamba akan matakin toshe hanyar sadarwar internet a kasar.
Majalisar Dinkin Duniya gaba daya ta bayyana cewa da internet yana cikin hakkin dan adam. A takaice, idan aka cire internet ba sanarwa, an taka hakkin dan adam.
Muna kuma dauke da rahoto akan karrama tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a wurin wani bukin yayi dalibai a Jami'ar Gregory mai zaman kanta a jihar Abia. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu gabatar muku da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalu ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin. An sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a fadin kasar Myanmar a jiya Alhamis akan abin da Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Jami'an tsaro sun bude wuta tare da harba barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga don tarwatsa su a babban birnin Yangon da tsakiyar birnin Manyawa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Mandalay da kuma inda ake jana'izar Carlson, wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka harbe shi a ranar Laraba lokacin zanga-zanga a birnin. Masu jana'izar sa sun rike hotunan matashin tare da saka riguna da ke ɗauke da rubutu cewar komi zai yi daidai a gaban rigunan nasu. Kyle na ɗaya daga cikin akalla mutane 38 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe a ɗaukacin ƙasar ta Myanmar lokacin zanga-zangar a ranar Laraba. Shaidun gani da ido sun tabbatar da cewar jami'an tsaro sun yi amfani da harsashin gaske da na roba akan masu zanga-zangar da harba barkonon tsohuwa don tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar. A yau Juma'a an sami wata karamar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar New Zealand. Hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu zuwa saman tudu yanzu za su iya komawa. Mahukuntan dai sun yi gargaɗin cewar ƙarfin guguwar na iya kaiwa kimanin mita 3 da ƙafa 10 akan iyakokin ruwa bayan girgizar ƙasar, wadda ita ce mafi ƙarfi da ta kai kimanin inci 8.1, amma wadda ta fi ƙarfi a yanzu ta riga ta wuce. Hukumar agaji ta gaggawa ta ce ta sassauta da ƙarfin haɗarinta. Hukumar ta ƙara da cewar duk wasu da suka bar gidajensu suna iya komawa yanzu. Hotunan bidiyo da aka saka a kafafen intanet na nuna yadda ruwa ke ambaliya suna shiga yankin Netherland a arewacin tsibirin. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar Habasha da su ba da izinin gudanar da bincike akan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin Tigray wanda ka iya kasancewa laifin yaƙi. Muna kira ga gwamnatin Habasha da ta baiwa jami'anmu da wasu masu zaman kansu damar shiga cikin yankin na Tigray don bincike da zummar gano gaskiyar lamari da tabbatar da gaskiya ba tare da la'akari da matsayin waɗanda suka aikata laifin ba, in ji Michelle Bachelet. cikin wata sanarwa a jiya Alhamis. Jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da Prime Minister Abiy Ahmed ya tura suna ci gaba da yakar sojojin tsohuwar jam'iyya mai mulki ta Tigray People's Liberal Front. An da kashe dubban mutane a yankin, inda dubban ɗaruruwan mutane a yankin ke dogaro da tallafin abinci tun kafin soma wannan yakin, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wani ɗan ƙware-ƙware rahoto na farko da aka samu yana nuna cewar akwai karya dokar ƙasa da ƙasa wanda zai iya kaiwa ga aikata laifukan yaki a kan bil'adama, wanda ake tsammanin wasu da dama daga cikin mayakan suka aikata, a cewar Bachelet.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu daga Najeriya, inda a yau Juma'a 5 ga watan Maris aka soma rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 na AstraZeneca, wanda aka shigo da su kasar a ranar Talata daga kasar Indiya ƙarƙashin tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya a shirinta na COVAX, wanda aka ƙirƙiro domin taimakawa ƙasashe marasa ƙarfin tattalin arziki a duniya. A yayin ƙaddamar da fara allurar rigakafin a yau, mutane hudu daga bangaren kiwon lafiya waɗanda ke cikin nau'in mutane da ke kan gaba wajen saurin kamuwa da cutar su ne suka fara cin moriyar rigakafin. Daga Abuja, wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, wacce ta halarci taron ƙaddamarwan, ta mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
This ceremony to flag off the vaccination of eligible Nigerians against COVID-19, beginning with the frontline medical workers, to the glory of God, and I thank you for listening.
Babban sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya, kana shugaban kwamitin kota kwana na shugaban kasa da ke yaki kan cutar COVID-19 a kasar, Boss Mustapha kenan, yayin kaddamar da bikin somar rarraba allurar rigakafin cutar COVID-19 a kasar, wanda aka dade ana tsamayan sa. Ana sa ran shirin zai kai ga duk wani dan Najeriya da ya cancanta, musamman ma'aikatan kiwon lafiya da suka yi ta gwagwarmaya wajen ceto rai. Suma suna daga cikin rukunin farko kuma da su aka soma a yau. Professor Attahiru Inusa na daga cikin mutane hudu da aka yi wa allurar rigakafin.
A gaska na murna kuma na farin ciki, na jike a jikin miliyon na ɗan Najeriya ko da an zo an samu makacin mu zo mu samu wannan allura. Ba mu sai allura na zai mana amfani, kuma alhamdulillah da aka gaci makacin mu zo mu yi wannan allura na vaccine din. Ma yi mana ma alhamdulillah. Wallahi na ji lafiya kallo, saboda kaga duniya riga nuna kowa mutane da ya sun samu, ba wani da ma ba mu ga wasu da suka fadi ba, ba mu ga wasu da suka yi ciwon kai ba. To sai da kanga wannan ban wani karfi wani ba ciwon kai ba ciwon jiki ba ciwon komai. Wallahi wannan ga mana ce wannan allura da ake ba mu yayi kyau, mami kyau ne. A lokacin ma da aka samu corona, muna muke shigo muke admit first case, muna muke kula da su, muna muke discharge first case. To sai wannan bai ya ba, to a za a ce kuma a samu allura da zai hana wannan ciwo rigakafi ta fi magani, alhamdulillah. To zan ga mai Nigeria ce gaskiya kowa ya fito zo su yi wannan allura, a samu a cire corona ya fita daga kasar mu gabaki daya, kowa ya huta, kowa harkokin mutane dawo kamar yadda.
Director a hukumar kiwon lafiya a mataki na farko a Najeriya, Dr. Usman Adamu, ya yi kira ga sauran 'yan Najeriya da su fito su yi rajista don su ma su samu cin moriyar wannan tallafi na allurar rigakafin, wanda a yanzu kyauta ake bayarwa.
Mutum hudu dai aka yawa wanda ya wato ainihin ba da tabbacin kaddamar da wannan gangami, wato ma'aikatan lafiya wanda tun shekara da ta gabata ke aiki da fama da masu cutar corona. Akwai Dr. Nuruddin, akwai Dr. Cyprian Gong, shi ne na farko. Ina ga Dr. Nuruddin da kuma wata nurse na rigakafi da za a yi. Mataki na gaba shine ina kira a madadin hukumar lafiya, mataki na farko ga 'yan Najeriya su shiga wannan shafi na yanar gizo da muka bude domin su yi rajista, saboda kowa wanda ya cancanta a bashi wannan allurar rigakafi za a bashi. 12 ga watan wannan watan da muke ciki na Maris, insha Allah za a fara a ko'ina. Duka akwai wato wannan local government, wato kananan hukumomi 774, akwai wato santa da mutane za su kai kansu. Idan ka shiga wannan shafi za ka wato ainihin zaɓi, kana da ikon zaɓin inda za ka je wato ainihin a maka a kusa da inda kake zaune ko kake aiki.
Hukumomi da shugabanni tare da masu ruwa da tsaki sun tabbatar da sahihancin allurar rigakafin da kuma mahimmancinsa ga 'yan Najeriya. Sun kuma yi kira da a guji jita-jita da haɗa kai da 'yan damfara waɗanda a ƙarshe su saka rayuwar al'umma cikin haɗari, kamar yadda babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya a ƙasar Dr. Abdulaziz Mashi ya yi ƙari a kai.
Kamar yadda minista ya faɗa yau, ba kafin inda ba su ba da wannan izinin cewa wannan rigakafin ba ta da matsala da ba mu yi wannan wanda mukin ba, sun shaida mu cewa sun yi gwaje-gwajensu sun tabbatar cewa ba illa ko wani ya ɗauka. Kuma yadda aka ce kowa yanzu kada wani ya kuskura abin ganci asibitocin gwamnati kamar SJF ya faɗa, minista ya faɗa, mutane da yawa za su zo su ce a ni ma ina da hanya da zan iya kawo wannan abin ganin a yanzu for now asibitocin gwamnati kawai za su ba da wannan vaccination.
Bayan wannan allurar rigakafin na farko da aka bayar a yau, ana sa ran sake yin ta bayan mako 12 ga duk wanda aka yi wa a zango na biyu don tabbatar da samun kariya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu.
Wani rahoto da jaridar Wall Street Journal ta fitar na cewa masu bincike na hukumar lafiya ta duniya WHO da suka tafi kasar China don binciken asalin annobar COVID-19 ba za su bayyana rahoton farko na binciken ba kamar yadda suka yi alkawari. A cewar jaridar a wani labari da ta wallafa a jiya Alhamis, tawagar WHO sun cimma matsaya na ba za su fitar da sakamakon binciken nasu ba a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin Beijing da Washington. Haka zalika, wata kungiyar masana kimiyya mai zaman kanta ta kasa da kasa ta buƙaci hukumar lafiya ta duniya da ta yi wani sabon bincike akan asalin cutar ta COVID-19. Masanan da suka yi kira da gudanar da sabon binciken sun faɗa a wata budaddiyar wasiƙa a jiya Alhamis cewa tawagar hukumar WHO ba su da hurumi ko 'yancin damar gudanar da cikakken bincike. Masana kimiyyan sun ƙara da cewar masu bincike na hukumar WHO sun yi aiki tare da takwarorinsu na ƙasar China. Papa Roma Francis ya isa ƙasar Iraki domin ziyarar aiki ta kwanaki 4 mai cike da tarihi a ƙasar da yaƙi da rikicin cikin gida ya ɗaiɗaita. Wannan ita ce ziyara ta farko da Papa Roma ya taɓa kaiwa a ƙasar ta Iraki, ƙasar da ke da tarihi na addinin Kirista da wani shugaban addini bai taɓa ziyartar ta ba a can baya. Tun a filin saukar jirage na birnin Baghdad, Prime Minister ƙasar Mustapha Al-Kadhimi ya tari Papa Roma Francis tare da wasu kusoshin gwamnatin ta Irakin. Papa Roman ya gana da Al-Kadhimi a wani ɗakin alfarma kafin daga bisani suka rankaya zuwa fadar shugaban ƙasar don gabatar da bikin maraba da ziyarar girma ga shugaban ƙasar Bahram Saleh a ofishinsa. Papa Roma Francis zai gana da mahukuntan Iraki, wakilan kungiyoyin fararen hula da jami'an diplomasiya a fadar shugaban ƙasar. A yammacin yau Juma'a, Papa Roma Francis zai gana da limaman bishop da na majami'u da duk wasu jagororin addinai a majami'ar Old Lady of Salvation a babban birnin na ƙasar Iraki.
Gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyin kare haƙƙin mabukata na ci gaba da matsin lamba ga hukumomi da ma kamfanonin wayar sadarwa don ganin sun kawo ƙarshen matakin toshe kafar intanet da suka ɗauka a farkon makon jiya da nufin murƙushe tarzomar da ta ɓarke a cikin ƙasar. Jim kaɗan bayan fitar da sakamakon zaɓen ranar 22 ga watan Fabrairu, shugaban haɗin gwiwar Rasconi Alhaji Mustapha Kadi ya yi wa wakilin Musulun Mummuna Barma ƙarin bayani a kan dalilan wannan fafutukar.
A shekara 2016, Majalisar Ɗinkin Duniya gaba ɗaya ta bayyana cewa da intanet yana cikin haƙƙin ɗan adam. A takaice, idan aka cire intanet ba sanarwa, an taka haƙƙin ɗan adam. Wannan da muka nuna ma kamfanuka, muka ce musu to ya kamata a cikin gaugawa na ɗai bayan sun maida intanet kin, to sai sun yi biyan diya a waɗanda suka ɗauki albukansu, domin waɗansu sun sa sharish yau, wato arzikin nan nasu ya ɓace, waɗansu sun sa mega kinan nasu ya ɓace, kinan ba wanda ya san menene ya faru, ba mu samu amsa ba. To shi a dalilin muka ce to yanzu sai mu tuntubi wato hukuma gaba ɗaya ta sadarwa mai kulawa da waɗannan kamfanuka wanda aka ce ma RCEP, a can wato mu kai na daidai koke-koken mu, kuma mu kai ƙarar waɗanga kamfanuka guda 4 na cewa da sun taka hakin dan adam, ya kamata wannan hukuma ta sa an biya hakin al'umma kuma su roki al'umma gaba daya gafara bisa abin da ya faru. To ita ma wannan hukuma har a yanzu bata ce kala ba, sai muka yi ma prime minister namu na kasar Nishar, tunda shine a shugaban gwamnati wasika mukan ce mishi prime minister ga abin da yake ga faruwa, muna kwatan gwamnati yayi tsayin daka an maida internet gaba daya na huskar masaya, bancin haka kuma mutane ai musu biyan diya.
Ya sha dukan su gaba daya wasiƙun nan uku ba a samu amsa ko guda ba, shin menene mataki na gaba?
To a huskar doka, idan aka je aka sanya wato wasiƙa a hannun kamfanuka, a hannun kuma wannan hukumar ta sadarwa, to akwai lokacin da anka kebe musu, suna da kawal zuwa kwana har bakwai guda kakin su bada amsa, tunda ita doka nauyin da ta bada ta sadarwa kenan. Wannan babbar hukuma a cikin gaugawa ne za ta kira gare mu, ta yi kira ga waɗannan kamfanukan sadarwa a zo a zamana kan tebur guda gaban wannan hukuma, kowa ya bada nashi bayani yana a shirya, wato a shirya mu. Idan wannan ba ta samu a lokacin nan ne wato an ba mu hanya a huskar doka mu je koti.
Watakila gwamnati za ta ce ta toshe wannan kafa ne saboda a tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasa, duba da irin tarzomar da aka yi fama da ita a washegarin bayyana sakamakon zaɓe.
Ai a huskar doka an ƙayyade komi, domin kawai irin wannan matsala idan ta samu a huskar kawa rishin kwanciyar hankali, cewa aka yi za a shaida ma al'umma ga abin da ya faru kuma za a cire internet domin wannan dalili. To a zancen gada nika yi maka ba wani bayani.
A gaida Suleiman Bana Barma da wannan rahoto. Jami'ar Gregory mai zaman kanta da ke garin Uturo a jihar Abia Najeriya ta gudanar da bikin yayi ɗalibai, inda ta karrama tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a fannin gudanar da gwamnati, wato public administration. Ga dai Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Jami'ar Gregory mai zaman kanta da ke garin Uturu na jihar Abia ta gudanar da karon farko na bikin yayi ɗalibai wanda ba saba gani irinsa ba jiya, inda ta karrama tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da digirin girmamawa a fannin gudanar da gwamnati, wato public administration. Yake jawabinsa a zauren taron jami'ar inda aka yi bikin, babban shugaban jami'ar Professor Gregory Ibe ya bayyana cewa yace ina muku marhabin lale da zuwa wannan biki na musamman da muka shirya don karrama tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan. A lokacin da na yi tunanin kafa jami'a wacce za ta haifar da 'yan kasuwa masu zaman kansu a matakin duniya, na samu ƙwarin gwiwa ne daga manufofin gwamnatin Yar'Adua Jonathan, kuma ba abin mamaki bane da ya hau ƙaragar mulki. Goodluck Jonathan ya bunƙasa ɓangaren ilimi ta ƙara kasafin kuɗi na shekara da ake warewa ɓangaren daga kashi 8.43 cikin ɗari a shekarar 2011 zuwa kashi 10.68 cikin ɗari a shekarar 2015. A haƙiƙanin gaskiya, a cikin wannan kyakkyawan yanayi ne na fara tsara hanyar samun amincewar gwamnati don kafa wannan jami'ar. Yanzu dai gwamnatin jihar Abia ta ce za ta kulla ƙawance da jami'ar Gregory don ganin cewa ilimi ya bunƙasa a jihar, kamar yadda gwamnan jihar Dr. Okezie Bazu, wanda mataimakinsa Dr. Udoko Chukwue wakilta ya shaida, inda ya ƙara da cewa yace farin wannan jami'a ya sauya labarin ilimi a wannan jihar sosai, saboda kamun zuwanta jami'u biyu kacal ne muke da su, wato jami'ar jihar Abia da kuma jami'ar noma ta Taraya da ke Umudike. Amma da aka fara wannan jami'ar sai muka samu sukuni, domin wannan ya kawo ci gaba ga jihar mu. Bayan ya gode wa jami'ar Gregory saboda girmama shi da ta yi da kuma dukkanin jama'a da suka halarci bikin, tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya faɗi cewa yace na kai matsayin da na kai yau ne saboda na samu ilimin jami'a, wato na samu na zama shugaban ƙasa ne saboda na je makaranta, saboda haka ilimi ya zama wajibi ga dan Adam, matukar yana so ya ci gaba a duniyar mu ta yau. Kuma ilimi anan ya tabo batun kimiya da fasaha, saboda idan har kasar mu tana so ta kai matakin da yafi dace da ita, to dole ne mu fi mayar da hankali kan fasaha. Daga bisani, jimillar dalibai hudu ne jami'ar ta yaye a wannan karon farko a matakan babban digiri na masters da babbar diploma a fannonin sadarwa da kula da harkar kudi. Kuma bikin ya samu halattar jigajigan 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da malaman jami'a da dalibai da dai sauran jama'a. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Nigeria.
A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki shugaba Joe Biden kan irin tsare-tsaren da yake aiwatarwa tun bayan da ya hauka ragan mulki. Yana mai cewa ba taba shugaban Amurka da watansa na farko ya kasance mara amfani ba kamar wannan, yayin da gwamnatin ta Joe Biden take cewa ba ta da lokacin yin sa'isa. Yau kan wannan batun shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban mu tsunduma a cikin shirin kacokan. Yan sandan da ke gadin gidan majalisar dokokin Amurka sun nemi ma'aikatar tsaron kasar da ta bar jami'an tsaron National Guard su 5,000 a gidan majalisar a nan da wata biyu masu zuwa domin a tabbatar da cikakken tsaro zuwa tsakiyar watan Mayu. Jami'a a ma'aikatar sun fada wa VOA cewa ana duba wannan bukata da jami'an suka mika. A da dai an tsara jami'an tsaron za su fice ne daga ginin nan da ranar 12 ga watan nan na Maris. Wannan bukata ta neman barin jami'an tsaron a ginin majalisar na zuwa ne, yayin da hukumomi suke cewa suna daukan bayanan sirrin da aka tattara da muhimmanci kan yiwuwar wani gungun tsagiru ya shirya farwa ginin majalisar a jiya Alhamis, ko da yake ranar ta wuce ba tare da an samu tangarda ba. Wasu masu yada jita-jitar ana kitsa wata makarkashiya sun yi amana cewa za a rantsar da tsohon shugaba Donald Trump a ranar 4 ga watan Maris, wacce ita ce ranar da aka saba bikin rantsar da shugabannin Amurka kafin a maido da ranar zuwa 20 ga watan Janairu a shekarar 1933. Farkon makonnin ne dai, yayin wani taron masu ra'ayin mazance da aka yi a jihar Florida wanda ake kira Conservative Political Action Conference ko kuma CPAC a takaice. A jawabinsa na farko tun bayan da ya bakka ragan mulki, tsohon shugaba Donald Trump ya cicciki irin tsare-tsaren da shugaba Joe Biden yake aiwatarwa. Duk da cewa bai fito karar ya ce zai sake tsayawa takara a zaben shekarar 2024 ba, Trump ya jaddada karfin shugabancin jam'iyyar, yana mai cewa 'yan Republican na nan da karfinsu.
I'm here to support President Trump.
Yayin taron kenan, wannan mai goyon bayan Trump din take cewa na zo nan ne don na nuna goyon baya ga Trump. Babu kamar sa cikin shugabannin da muka yi iya tsawon rayuwata. Wannan taro wanda akan yi shi ne a kowace shekara kan taɓa batutuwan da suka shafi yadda za a tattauna manufofin masu ra'ayin mazanjiya. Amma a wannan shekara sai taron ya mai da hankali akan Trump, abin da ya hana riga da yadda ake ganin tsoffin shugabannin ƙasar suke yi na kaucewa shiga harkokin siyasa idan sun kammala wa'adinsu. Trump kenan yake cewa watan farko da Joe Biden ya kwashi a kan karagar mulki shi ne wata mafi muni da aka taɓa gani kan wani shugaba a tarihin zamanin nan. Wannan haka yake tuni gwamnatin ta Biden ta nuna cewa tana adawa ne da samar da ayyuka da iyali da batutuwan da suka shafi kan yakoki da makamashi da mata da kuma kimiyya.
Anti-women and anti-science.
Shi dai Biden ya kwashe yin ranar Lahadin da aka yi taron ne a coci a garin sa na Delaware a lokacin da ake wannan taro. kwamitin fadar White House ta yi watsi da kalaman na Trump gabanin gangamin na CPAC. Sakataren yaɗa labarai a fadar White House Jen Psaki kenan cewa, ba za mu ɓata lokaci muna mai da hankalinmu muna magana akan shugaba Trump ba. Shi dai Trump ya ɗan kyankyasa amma bai tabbatar da cewa zai tsaya takara a shekarar 2024 ba. Sai dai wani abu da ya fito da shi fili shi ne zai ci gaba da jan ragamar al'amuran jam'iyyar, duk da cewa ya sha suka daga wasu 'yan Republican ɗin saboda rawar da ake ganin ya taka wajen tunzura rikicin ranar 6 ga watan Janairu. Dubban magoya bayansa ne dai suka dunguma zuwa majalisar dokokin ƙasar a lokacin da 'yan majalisar ke ƙoƙarin tabbatarwa da Biden nasarar da ya samu a zaben da aka yi. Trump kenan yake cewa suna ta cewa wai zan kafa sabon jam'iyya. Ya muna da jam'iyyar Republican wacce kanta zai haɗu za kuma ta yi ƙarfin da ba taɓa gani ba. Ba sabon jam'iyya zan kafa ba. Trump ya kuma nanata barazanar cewa sai ya kada sanatocin da yake ganin baya'arsu ga jam'iyyar take da rauni, ciki har da waɗanda suka kada ƙuri'ar a tsige shi. Ko da yake bai ambato rikicin da ya faru a ginin majalisar ba, amma dai ya ci gaba da nanata cewa shi ya lashe zaben watan Nuwamba. Batun da darakta a wani shirin tabbatar da adalci na jam'iyyar Republican Olivia Troy ta ce zai iya kore masu matsakaicin ra'ayi. Ta ce suna kokari su ga yadda za su samar da 'yan takarar da za su kasance wakilai na gari waɗanda za su zaɓi abin da ya fi wa Amurka alheri, wato abin da zai fiye wa ƙasar ta hanyar aiki da 'yan Democrat maimakon irin wannan abin takaici da ya faru. Bisa al'ada wannan taro akan yi shi ne a Washington, amma a wannan karan a Florida aka yi jihar da bata tsaurara matakan kare yaɗuwar cutar COVID-19 ba. Hakan ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci taron ba su kiyaye ƙa'idojin ba. Jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy da Kuswara da ta haɗa wannan rahoto, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla a gaida Mahmud Lalo.
Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yadda ake ba wa kowa aiki, mu masu na ƙasa ba a san a ba mu.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi?
Tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda ga aikin ɗan sanda ya gama da shirin a dustbin da tsaye.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
An sake gudanar da zanga-zanga a ko'ina a duk faɗin ƙasar Myanmar a jiya Alhamis akan abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin rana mafi muni tun daga juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. An ji cewar a yau Juma'a an sami wata ƙaramar tsunami da ta haddasa girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin gabashin gabar tekun ƙasar New Zealand. Hukumomi sun ce mutane da suka bar gidajensu yanzu za su iya komawa. Babbar kwamishiniyar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da hukumomin ƙasar Habasha da su ba da izinin a gudanar da bincike akan zarge-zargen kisan kai da fyaɗe a yankin Tigray waɗanda ka iya kasancewa laifukan yaƙi.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan la'asariya. Sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyan mu na wannan la'asariyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.